bass part, letter G. 1, 2, 3. Ba da 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 ya do.